sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare nake da Baba Yakubu mai kere da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 23 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfili shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya ba da shawara a jiya Lahadi cewa Ukraine ta mika wuya domin kawo ƙarshen yakin da take yi da Rasha. Shugaban kasar Senegal Macky Sall ya faɗa a jiya Lahadi cewa zai je Rasha da Ukraine nan ba dadewa ba a madadin kungiyar tarayyar Afirka wanda a halin yanzu yake mata jagoranci. Kanin shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a zagayen balagurunsa na biyu wanda ya kai a nahiyar Asiya a matsayinsa na shugaban kasa.
Kanin labarin kenan aka saurara. A ci gaba da fatattakar sauran mayakan Boko Haram da suka rage. Dakarar rundunar kawancen yankin tafkin Chadi ta ce tana samun nasara.
Na je tafkin Chad amma shekara na biyu ban fahimci komai ba, sai dai walakanta mutane ake yi, ba jini ake ba, ba komai ba. Saboda haka ƴan uwana wanda suke tafkin Chad, kawo kanku Niger ko Nigeria.
Haka kuma za ku ji cewa bayan da wasu ƴan bindiga suka yanki kan wani ɗan majalisar jihar Anambra, rundunar ƴan sanda ta ce
kawo yanzu rundunar ƴan sandan jihar Anambra na ci gaba da gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki.
Kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya gudanar da jawabi a majalisar dokokin kasar Ukraine a jiya Lahadi, inda ya bada shawaran cewa Kyiv ta saki wani yankinta ta barwa kasar Rasha domin kawo ƙarshen mamayar Moscow ta tsawon watanni uku. Duda ya shaidawa majalisar dokokin Ukraine yana mai cewa an bayyana muryoyi masu damuwa, suna cewa ya kamata Ukraine ta mika wuya ga bukatun Putin, yana nuni da shugaban Russia Vladimir Putin. Ya ce Ukraine ce kadai take da haƙƙin yanke shawara game da makomarta. Ya ƙara da cewa ba za a iya komai game da ku ba tare da ku a ciki ba, inda aka mike tsaye aka jinjina masa a cikin zauren majalisar dokokin. Duda shugaban wata ƙasa na farko da ya jawabi a majalisar dokokin Ukraine tun bayan mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ya ce dole ne ƙasashen duniya su buƙaci Moscow ta janye dakarunta kwata-kwata daga Ukraine. Shugaban na Poland wanda ƙasarsa ta karɓi 'yan gudun hijirar Ukraine sama da miliyan biyu da suka tsire daga yaƙin, ya ce ba zai huta ba har sai Ukraine ta zama mamba a tarayyar Turai. A hali da ake ci kuma, shugaban kasar Senegal Macky Sall ya faɗa a jiya Lahadi cewa zai je Rasha da Ukraine nan ba dadewa ba a madadin kungiyar tarayyar Afirka wanda a halin yanzu yake mata shugabanci. A ranar 18 ga watan Mayu aka shirya tafiyar, amma bata tabbata ba saboda matsaloli da aka fuskanta wurin shirya tafiyar, kuma an fitar da sabon lokaci. Sall yana faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz. Ya ƙara da cewa ya sabo damar wakiltar Afirka ne daga kungiyar tarayyar Afirka na yin wannan tafiya da ita Rasha kanta ta ba da gayyata. Mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine wanda ya yi wa tattalin arzikin Afirka lahani sakamakon hauhawan farashin hatsi da ƙarancin man fetur ya fuskanci rarrabuwar kawuna a nahiyar Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a zagayen balagurunsa na biyu da ya kai a nahiyar Asiya a matsayinsa na shugaban kasa. Biden zai yi aiki sosai a cikin waɗannan kwanaki biyu. A yau Litinin zai gana da Prime Minister Fumio Kishida da Sarki Naruhito tare da inganta wani shirin kasuwanci tsakanin kasashen duniya da Amurka ke jagoranta. A ranar Talata zai karu da shugabannin India da Australia da Japan don halartar taron kungiyar tsaro ta Quad. Biden ya sauka a tungar sojin sama ta Yokota a wajen birnin Tokyo bayan da ya shafe kwanaki biyu a Koriya ta Kudu, bulaguron da ke jaddada kudirin tattalin arzikin Amurka ga yankin. Jama'an Amurka za su iya yin hasashe ne kawai ko Koriya ta Arewa za ta gwada makamai masu linzami da bamabamai yayin da shugaban na Amurka ke ziyara a yankin bayan ya yi watsi da yunkurin Washington. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai tayar da wani gwaji ba yayin da Biden ke makwabciya Koriya ta Kudu, amma jama'a Amurka suna cikin duhu akan abin da ka iya faruwa.
In an jima kaɗan ba zai sake dawo da labarai, kafin nan za mu leƙa yankin tafkin Chadi, inda sojojin rundunar ƙawancen yankin suka ƙaddamar da wani aikin kawo ƙarshen ɓarɓishin mayakan Boko Haram da ISWAP a tsibirin da ke zirin yankin na tafkin Chadi. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya haɗo mana.
Wata sanarwa da kakakin rundunar Laftanar Kanar Kamaruddin Ademola Adego ke ya aiko mana ta ce wannan aiki wanda sojojin Najeriya da Chadi suka kaddamar tare lokaci guda an samo shi ne daga sansanonin 'yan ta'addan na yankunan Grada, Kwatan Mai Shayi, Daban Karfe, Daban Gajere, Tumbin Buhari, Tumbun Abuja, Sabon Tumbu, Ali Sharifti, Doron Nera da kuma Daban Masara. A dai sansanonin 'yan ta'addan sojojin sun sami katankatan na bandan kifi, gero, kayayyakin gida, babur da wata tsohuwar akuwar kura, kuma duk an kone su kurmus. Sojojin kazalika sun cafke wasu mutane 30 a Doron Naira da suka ce sufa masunta ne da masu yin noma. Yanzu haka an kaddamar da bincike an gano ko su suwane ne. A baya dai rundunar tafkin Chadin ta kaddamar da wani mummunan farmakin kawo ƙarshen 'yan ta'addan mai take Operation Lake Sanity, inda ta karkashe ɗimbin 'yan ta'addan aka kuma kama wasu a raye, kana wasu kuma suka yi saranda, irin su Katada, wani ɗan Boko Haram ɗan asalin ƙasar Nijar.
Sunana Katada, na je tafkin Chad ma shekara na biyu, ban fahimci komai ba, sai dai walakanta mutane ake yi, ba addini ake yi ba, ba komai ba. Saboda haka ƴan uwana wanda suke tafkin Chad, kawo kanku Nijar ko Nijeriya.
Kuma kamar yadda babban kwamandan rundunar ƙasashen tafkin Chadin General Abdul Khalifa Ibrahim ke shaida min, duk da nasarar da suka samu ya ce hakan ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba.
Muna nan muna aiki wuraren da muka je daga Koriso 'yan Boko Haram. Dan yawancin wuraren mun je za ka ga sun gudu, amma akwai wurare da muka je Allah ya ba mu nasara muka haɗu da su aka yi rangama kuma Allah ya ba mu nasara.
Dakarun na MNJTF sun kuma kaddamar da irin wannan farmaki ta ɓangaren Malam Fatori ta gefen Najeriya har izuwa yankin Difa a jamhuriyar Nijar. An dai wannan aiki ne a zagayen zirin tafkin Chadin a yankuna irin su Ali Jimari, Dogon Ciku da Tumbin Rago. Yankin Difa a jamhuriyar Nijar shi ma ya yi fama da irin nasa kasan na aika-aikar 'yan Boko Haram, kamar yadda wani babban sarki a yankin ke mun ƙarin bayani a kwanakin baya.
To salamu alaikum, ni sunana Mai Inusa Mai Manga, sarkin Canton Kingegume Niger. Mu sakani mu ruwan Chadi da garin nawa bai wuce ba kilometa 14. Bamu da wurin kiwo, bamu da wurin noma, kudum a zamne muke. Kuma jihar Difa gaba daya ma kasan noma da kiwo shine aikin mu. Yanzu wannan abun duka mun rasa su. To sojojin ma fi sabilillah suna aiki me.
Yanzu dai abin jira a game shi ne irin ƙarin tasiri da wannan aiki na rundunar haɗakan zai yi domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na tafkin Chadi. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga baba ɗauki da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi, tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya sanar cewa zai jagoranci wata gagarumar zanga-zangar lumana ta kinjinin gwamnati a babban birnin kasar Islamabad a wani lokaci cikin wannan mako domin ƙara ƙaimi akan buƙatarsa ta gudanar da sabon zaɓe. Khan ya buƙaci magoya bayan jam'iyyarsa ta PTI a takaice, kana babban jam'iyya a Pakistan, da su isa birnin domin halartar taron gangaminsa da ke farawa a ranar Laraba. Yana mai cewa a ƙarshe zanga-zanga za ta rikide ta koma zaman dirshe, kuma za su ci gaba da yin haka har sai an saurari buƙatarsa. Wata ƙawance ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa ta kori tsohon ɗan wasan cricket wanda ya zama ɗan siyasa daga mukaminsa a watan da ya gabata a wata ƙuri'ar rashin amincewa da shi da majalisar dokokin ƙasar ta kada, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa ta kusan shekaru huɗu tana mulki. Babban abokin hamayyar Khan na siyasa Shahbaz Sharif ya maye gurbinsa a matsayin shugaban sabuwar ƙawance da ke mulki. ba za mu taba amincewa da wannan gwamnati ba a kowane hali, inji Khan a wani taron manema labarai wanda aka watsa ta gidan talbiji a birnin Peshawar da ke arewa maso yammacin kasar, yayin da yake bayyana shirin sa na yin tattakin. A ƙarshe, yakin Ukraine tare da cuta da barna da ta biyo bayan sa ya ƙara ta'azzara Haji Lahadi, yayin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta kira ƙasashe don magance cutar da har yanzu ake fama da ita da ɗimbin ƙalubalolin kiwon lafiya da ake fama da su a duniya. Duk inda ake yaki akwai yunwa da ciwo da suke biye, inji shugaban hukumar kiwon lafiya Tedros Adhanom Ghebreyesus yana kashedi a ranar farko wurin bude babban taron hukumar lafiya ta duniya. Babban taron wanda zai ci gaba har zuwa ranar Asabar shine karo na farko da hukumar WHO ke gudanar da taron kasashe mambobinta 194 a karon farko tun bayan bullar cutar COVID-19 a ƙarshen shekarar 2019. Tedros ya yi gargaɗin cewa muhimmin aiki a wannan taro don magance ƙalubaloli masu tarin yawa na kiwon lafiya a duniya, ciki har da matsalar COVID-19, ba zai iya yin nasara ba a cikin duniya da ake fama da rarrabuwan kawuna. Tsohon ministan lafiya na Habasha ya ce yana kallon ɓarnin da aka yi a Ukraine ta irin abubuwa da shi kansa ya taɓa gani a baya, yana mai cewa ni yaro ne na yaƙi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wasu 'yan bindiga sun yanke kan dan majalisar dokokin jihar Anambra mai suna Dr. Ikechukwu Okoye bayan sace shi da suka yi a makon jiya. Rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana gudanar da bincike don ganin an kamo tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Ga wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto.
An fille kan dan majalisa a jihar Anambra Dr. Ikechukwu Okoye bayan sace shi da aka yi a jihar a baya-bayan nan, bayane dai sun nuno cewa wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi. Rahotanni dai a yanzu sun tabbatar cewa an cinci kansa wanda aka fille, kuma an cinci kansa ne a wani gefen titi tare da wata wasika a mazabarsa da ke jihar ta Anambra. Rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce a tsaye take domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. DSP Akanga Anthony shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Anambra, kuma na tambaye shi irin matakan da suke ɗauka faran faruwar wannan lamarin. Sai ya ce,
there is an operation going on to get arrest the people that did that, and the state government also issue a statement that
Yana cewa ne kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Anambra na ci gaba da gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki tare da sauran jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Anambra. Kuma ina tabbatar maka da cewa a tsaye muke domin ganin mun kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Tuni dai gwamnatin jihar ta Anambra ita ma ta yi Allah wadai da wannan lamarin a cikin wani bayani. Zuwa yanzu dai ina ƙara tabbatar maka da cewa al'amura na tafiya bisa kamar yadda aka saba a jihar ta Anambra. An dai daɗe ana zargin 'yan kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra da kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tsokaci kan wannan dambarwa. Farfesa Yahaya Tanko Baba malami ne a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, kuma mai fashin baki akan harkokin yau da kullum.
Tsaron yana daɗa taɓarɓarewa ne a kowane yanki na wannan ƙasa. Kudancin Najeriya, kudu maso gabas, abin ya ƙazanta. Waɗannan 'yan bindiga da suke fakewa da fafutukar neman kafa ƙasar Biafra suna ɗauke da manya-manyan makamai, kuma suna cin karansu babbaka, suna addaban mutane, suna kashe, suna kisan gilla, suna kashe jami'an tsaro, suna kashe 'yan ƙasa, suna kashe ma mutanensu, 'yan ƙabilarsu. Ya kamata dattawa da 'yan siyasa su yi wannan matsala karatun ta natsu, kuma su yi ƙoƙari samar da wata dama na sasantawa da waɗannan mutane.
Lamido Abubakar Sokoto, Muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To a gaida Lamida Abakar, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 39, 49 da 60, sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. A nan birnin Washington DC a goma na cewa karfe 1:15 na dare. Mu hada shiri na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin Ciki da Gaskiya wanda ke bin diddigin lambaran kare haƙƙin ɗan adam. Yaƙi da cin hanci da rashawa, bin kadin magada da ƴan fansho da dai sauransu. A yau shirin zai sauka masarautar Zazzau kan gadan ƴaƴan marigayi sarkin Zazzau Shehu Idris. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Kunel. A sabon shirin za mu shiga masarautar Zazzau a jihar Kaduna don duba batun korafin rashin samun gado na 7 daga ƴaƴan marigayi Alhaji Abubakar Akibiya 25, wanda ya kwana biyu da rasuwa tun 1979. Marigayin dai yaya ne? Kowan marigayi sarkin Zazzau ne Alhaji Shehu Idris, wanda ya rasu a shekarar 2020. ƴaƴan marigayin sun bayyana wannan shiri cewa mahaifinsu mai hannu da shuni ne, kuma duk da Allah bai bashi dama yi wa sarautar Zazzau ba, ya mara baya ga ƙaninsa marigayi Alhaji Shehu Idris ya zama sarki. Marigayin Abubakar Akibiya na daga cikin waɗanda Dr. Mamman Shata ya ambata a waƙar Alhaji Sarkin Zazzau Shehu. Yana mai cewa, "Uban ƙasa Usmani na Shantali na Garba jikan Malam Sambo." Marigayin shi ne Garba, wato Abubakar. Lokacin da Allah ya masa rasuwa, ya bar dukiya mai tarin yawa ga ƴaƴansa maza da mata. Iyalin marigayin sun yi ikirari da nuna shaidar wasu takardu da ke nuna marigayi sarkin Zazzau Shehu Idris ya karɓi ragabar raba gadan, inda ya adana dukiyar da nufin rabawa magadan musamman in sun mallaki hankalin karɓar gadansu. Manyan yaran sun samu gadansu, amma ƙananan sun ce ba su samu ba. Haka dai rayuwa ta yi ta gudana, magadan na neman gadan amma haƙa ba ta da ruwa ba. Har yanzu dai, har Allah ya yi wa sarki Shehu rasuwa, magadan ba samu nasarar samun gadan nan ba. Wannan yasa iyalan marigayi Abubakar Akibiya suka shigar da ƙara kotun shari'a ta Musulunci ta 1 da ke Zaria ƙarƙashin Kadi Aminu Jamari. Babban abin da ƴaƴan marigayin suke so shine a ware musu gadansu daga dukiyar marigayi Shehu Idris. A ba su in yaso sai a ci gaba da raba gadan ga iyalan marigayi sarkin. A yau za mu fara ne da sauraron tushen korafin daga ɗaya daga cikin ƴaƴan marigayin wanda suka wakilta a madadinsu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muntaka Abubakar Idris, da aka fi sani da marigayi Alhaji Abu Akibiya Lemu Zaria. Yaya ga mai martaba Shehu Alhaji Dr. Shehu Idris, marigayi sarkin Zazzau da Allah ya mai rasuwa a shekara ta 2020.
Imana bayani me kake so shi wannan shiri na Ciki da Gaskiya ya sani, don na ganka dauke da tarin takardu.
Exactly. To wato abin da ke faruwa, akwai kudin gado da mahaifinmu Allah ya mishi rasuwa Alhaji Abu Akibiya marigayi, wato ainihin ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa na shekaru da suka wuce, kamar daga ainihin 1960 ko 50 zuwa 60, 70 har zuwa 1989, da Allah ya mishi rasuwa gab da zaben Alhaji Shehu Shagari.
Sai dai Ali bai isa da 79 ne.
Amin, 79 kai. 1979. Akwai gado da mahaifinmu Allah ya mishi rasuwa a wancan shekaru, ya bari aka raba ma 'ya'yanshi mu 25, maza 10, mata ainihin 15.
Yi mana bayani tukuna, yaya shi kace mahaifin naku shi ne wa yake ga marigayi mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris?
Hakika shi wa yake ga marigayi Alhaji Dr. Shehu Idris sarkin Zazzau?
Wato shi ma sunansa wata ƙila Alhaji Abubakar Idris ne.
Abubakar Idris ne, amma an fi sani shi da Alhaji Abu Akibiya. Don a wancan lokaci mutanen Zazzau ko cikin Zaria su suka sa mishi wannan suna bisa ta'ammali da motoci da yake da su. Na yawanci za ka ga a wancan lokaci motocin shi suna kada kai na da aji jirin mota, za a ce za ka ga mutane sun fito kaman sarki, za ka ga abu duk da yake shi dan sarki ne, za ka ga jama'a sun fito kan bakin titi suna aje a kibiya a dawo a mashi. To dalilin lakabin da sunan na ya bi shi kenan, wanda su jama'an mutanen Zaria akwai dattawa da wanda suka rage sun san wannan bayanin da nake
yi. Shikenan yi mana bayani, bayan Allah ya masa rasuwa 1979 ka ce an raba gado gare ku ƴaƴansa 25 mata 15 maza 10 ya aka yi.
To bayan rasuwar shi daga wannan shekaru duka muna ƙanana, mu yawancin mu kaman 15 din muna ƙanana, aka raba mana gado a kowane namiji a lokacin aka yi ta raba tun daga 3,000 aka fara har aka zo ga wanda abinda muka samu muka yi tracing aka yi wasu suka bibinciko an samu dai akan kowane namiji dai ya kare da 15,500 mata kuma 7,500 kowanne.
So bangaren abin an tattara bangaren kuɗi kenan, ko kuma duka dukiyar misali sai da aka tattara ta sannan ake wannan rabiya?
Exactly, wato bayan an samu abin da aka samu shi ne martaba Alhaji Bashir Idris wanda shi ne ya shuti. Kamar yadda ka sani idan Allah ya ba mutum rasuwa dole akwai cikin yaya ko yan uwa kamar na sarki ne wanda zai je shi zai je ya gaya ma kotu a yi affidavit a kai ma banki kuma su ba da izinin a rufe wannan account a ciro abin da ke ciki. To bayan an yi haka an ciro aka yi ta sai da wasu kayayyakin shi, motocin shi haka da yake daukan kaya da kuma ainihin motocin shi na hawa ana aka sayar da kuma wanda suke dan bibin shi bashi yake bibin su bashi sukan kawo, to ana yi ana ƙara rabawa. To akwai wanda kuma wasu da muka bincike aka samu ba akwai wasu kuɗaɗe da ba aka kawo ba, kamar wata motar shi an sayar da ita 50,000 a wancan lokaci 1980 ba a kawo wannan kuɗin ba, an bincika dai ba a gani ba, amma an samu wasu shaidu da yake nuna ga motar da aka bari ba a kawo kuɗin ta ba. To har Allah ya yi mai rasuwa dai mu ana ta bin abubuwan har ya ce a mishi kuɗi ya biya, aka yi mai kuɗi. To har dai kuma gab da Allah ya zo ya mishi rasuwa a 2020.
To ya lamarin ya kasance, ma'ana ka san wannan irin rabiyar wata ƙila akwai kaman da zuka fara cewa wasu na ƙanana sosai a cikinku, ba mamaki har da kai kanka maki
ne. Har da ni kaina a wancan lokaci mu bakwai ne wanda aka ware kuɗin mu aka aji. Sorry ba ko mu bakwai ba, akwai mata daga baya sun yi ayi aure mu wuce mu bakwai kamar mu 10 ne haka. To akwai wanda in za su yi aure yakan ce ya ci a cikin kudinsu ne ya musu hidima. To har muka rage saura mu 7, mu 3 maza mata 4 kaga mu 7 kenan a yanzu. Abinda aka dai duba aka bincika aka gani mu 7 ne ya rage wanda bai ba mu wannan kudi ba. Har aka je ga banki ya tuttura ya ta bada takardu aka je bank har suka ce to 1983 dai ya cire wannan kudi. So kila ya manta ne yana ta rubuta takardu cewa kudi na nan amma ba shi a nan banki a tare da su. So ya yazo yake da aimi kudi ya biya su dokaji shi sakataren shi da dan shi wanda ke kula da harkokin baga takardar shi da Allah ya mai rasuwa Alhaji Ibrahim Abdulkadir, shi wato sunan shi Umar Idris dan Isa Zazzo. So har file din yanzu aka magana ke maka nan file din gidanmu yana hannun tsakanin shi dokaji da dan Isa wanda shi ne a lokacin private secretary na sarki.
Yanzu wani hali ake ciki, wani mataki kuka dauka tunda shi dai Alhaji Shehu Idris Allah ya karbe abunsa a shekara ta 2020?
To an kokari an musale su mun musu bayani an same su gida duk manyan ƴaƴan shi da Hajiya Sala Aminu Akita da Aminu Shehu Idris wanda shi ne yanzu dan Galadiman Zazzau shi ne ke auren babban ƴan shi na mace. An same ta an samu ainihin su babban ɗan shi Turaki Aminu Shehu Idris duk an same su. So suka ji daidaitun su daga baya dai ta tattara su har aka ba su samu cikakken magana ba sai da aka je kotu aka yi ta jiran su ce a sai an yi ta kaban mata bayan ta kaba su ce wannan su ce wancan har sai da muka ji sun fara rarraba gidaje suna ta rarraba kayayyaki suka suna ta sai da kayayyaki dai to abin da yayi yawa har aka kai ga lokacin da aka ce to mafi kyau dai kawai dole ne a kai su kotu saboda wannan shi mai martaba ba a san ina ya ije wannan abu ba wancan lokaci wannan kudi ya kamata an sa su a wani wuri dole yanzu nan ba kankana na kudi a ɗaya ba ne so idan ma ba su ya salwantar da su ne tunda su banki sun ce ba kudinmu a wurin a nan banki an riga an cire wannan kudi so duka kawai sarki shi yana ta bada takarda ne ana cewa a zo banki amma ba shi yayin shi suna dauka akwai wannan kudi a banki ba shi ba komi namu a banki a dai akwai dai record dinmu amma ba kudi a banki so aka je aka kai ga lauyoyi suka rubuta musu aka ba su shawara suka ki aka je kotu ta ce to kafin a mentioning case la shi alkali ya ba su abin nan har so uku cewa su yi kokari su sasanta kan wannan maganar bai kamata su bari wannan ma maganar ta fito fili ba bai kamata su bari mahaifinsu da yanda aka san shi da martaban shi wanda martaban shi ne akan martaban shi ne su suke cin albarkaci bai kamata su bari wannan abu ya kai ga yanda yake a yanzu ba kuma a musulunce bai kamata su raba komai ba sai an cire mishi bashi duk wani bashi da suka sani bai kamata su ainihin raba ba ba tare da an cire ba to duka dai ba su ji ba shi alkali ya ta kokari ya jawo hankalinsu don ai kokari ai sulhu a sulhunta maganar nan sun ki shine har ya kai ga aka je kotu kuma suna ta kokari dai su yi aikinsu so shi duka yan uwa har da shi akwai yayinmu marigayi Alhaji Sunusi shi ma ya ji dai ya same su cewa su yi kokari su cire wannan abin da dai ya zamana aka ce shi ne ai sulhu ta maganar nan tunda Allah ya sa bayan Allah nan ya bar dukiya kuma waɗannan bayan Allah ba suna da wani abu ne wanda za a ce za su iya yafe wannan abu ba duka sun ki jin wannan ainihin shawari da ake ta ba su so bisa haka shine alkali ce to shikenan a zo a gabatar mushi da case a ci gaba da case abin da ake ciki
masu sauraro kun dai ji halin da ake ciki game da wannan takaddama ta neman Kasangado idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura inda muka tsaya ta hanyar jin ta bakin masu ruwa da tsaki a wannan takaddama mun tuntuɓi ɗaya daga cikin ƴaƴan marigayen sarkin kudin Zazzau Barista Sambo Shehu Idris wanda ya bayyana cewa suna sanar da maganar kuma tunda tana gaban kotu ba abin da za su ce sai hukuncin da kotu ta yanke amma duk da haka kofar shirin ciki da gaskiya a buɗe take ga magadan marigayi sarkin Zazzau Shehu Idris su yi bayanin ɓangaren su kan wannan batu na gado da ake magana a kai yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kawo wannan shirin Nasir Adam El-Kaya ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban shirin mu kasance lafiya da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice
to sarfiyar a takaice shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya gudanar da jawabi a majalisar dokokin kasar Ukraine a jiya Lahadi inda ya bada shawaran cewa Kyiv ta saki wani yankin ta bar wa kasar Russia domin kawo ƙarshen mamayar Moscow ta tsawon watanni uku Duda ya shaidawa majalisar dokokin Ukraine yana mai cewa an bayyana muryoyi masu damuwa suna cewa ya kamata Ukraine ta mika wuya ga bukatun Putin yana nuni da shugaban Russia Vladimir Putin ya ce Ukraine ce kadai take da haƙƙin yanke shawara game da makomarta
to a gaishe ka masu raro anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com yanzu a madadin Baba Yako Mai Ƙiri da ya taya na gabatarwa da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni kai Hamad injiniyanmu Mr. Carl ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai a kasance da mu an jima kaɗan da misalin ƙarfe 8 na wannan safiya ashirin mu na hantsi Assalamu alaikum.
Afrique, le monde aujourd'hui.